Yan bindigar sun kai sama mene a wani babban shagon da ake matukar hada-hada dake yankin karamar kumar Karu a jihar Nasarawa dake dab da Abuja babban birnin tarayyar Najeriya inda shigar suke da wuya suka bude wuta take kuma suka halaka mutum hudu abin kuma da ya karata da hankalin mazauna wannan yanki kakakin rundunar ƴan sandan jihar Nasarawa DSP Ramhan Nansel ya mun karin bayani
mun samu rahoto cewa wasu yan bindiga sun shiga wani shago kuma sun bude wuta akan wasu masu tsese a shago da aka samu rahoto commissioner ƴan sanda CP Umar Shehu na dada PSC MNI a gurguje ya tura ƴan sanda zuwa gurin da isowansu sun ga mutum hudu a kwance aka ibe su zuwa asibiti likita ya kuma dube su ya kuma bada cewa na'am cewa rai ya riga ya fita aka kuma aje su a asibitin wato a mortuary din asibitin
a cewar kakakin ƴan sandan kawo yanzu tuni bincike yayi nisa
shi commissioner ƴan sandan ya turo mataimakinsa na sashin bincike wato deputy commissioner of police in charge of state criminal investigation department ya turo shi zuwa gurin da mutanansa don su ci gaba da bincike so yanayi da ake ciki kenan ana kan bincike
Dr. Yahuza Ahmed Getso mai sharhi ne kan sha'anin tsaro
shi wannan hari da aka kai a shago a Maraba a yankin jihar Nasarawa don da abin da aka fi sani shine ana samun kwakwal laifuka a watanni na uku na karshen shekara wanda ake cewa wato Yamba months to amma sai gashi wani abu ya zo sabon abu ya faru a cikin watan Janairu na sabon shekara wanda ba a cika samun irin waɗannan abu haka ba akwai rauni matuƙa daga bangaren jami'an tsaro duk da yanayin cinkoso da ake da shi na yawan ababen hawa da yawan al'ummu da wannan yanki yake da shi an zo an iya aikata irin wannan laifi har sun yi nasarar kashe mutane har guda hudu kuma sun dauki abubuwan da suke bukata kuma har sun tafi yar manuniya tana kara nuna kara lalacewar al'amura na tsaro waɗanda suke kara tinkarar wato binnin tarayya Abuja
ƴan sanda jihar dai na kara neman haɗin kan jama'a don inganta sha'anin tsaro a wannan yanki
muna kira ga al'umma jihar Nasarawa aikin tsaro ba dai aikin ƴan sanda kaɗai ba muna roƙo su bamu haɗin kai gurin bamu information
kakakin rundunar ƴan sandan jihar Nasarawa DSP Ramhan Nansel jihar Nasarawa dai na ɗaya daga cikin jihohin tsakiyar Najeriya da ke fama da kalubalen tsaro iri-iri a baya dai an taɓa sace tsohon mataimakin gwamnan jihar an kuma sace wasu ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke babban birnin jihar da kuma ƙarin wasu ɗaliban primary a wani ƙauyen jihar an taɓa sace shugaban karamar hukumar Kefi sannan ko a farkon wannan mako ma an sace shugaban karamar hukumar Akwanga a kuma dai wannan rana ne aka kai wannan farmaki a wannan babban shago jami'an tsaro a Najeriya dai na cewar na iya bakin kokarinsu domin shawo kan matsalar tsaro a sassa daban-daban na kasar kokarin da masana ke cewa bai isa ba Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria